الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بيرغ وطن شعبان Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 24 ga watan 1 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha littafi ne na babban malami الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وانا كما شيني درس سنة 32 أشكي وانا لتافي من البركة درس سنة يقباتا من تتونا قبدا إذن أينهن جنائزة تكسنشي عدد سنة ديوة وانا دسك رسون أكوي مزا أكوي ماتا إلا هدك أنا نيارا دك أشكي وانا جنائزة دي to za a yi sulliya alaiha salatin wahida za a iya musu sallah guda daya ba sai an yi wa kowa tasa ba za a iya yin sallah guda daya sai dai kawai za a sanya maza koda ƴan kanana ne su zama suna kusa da liman su ne dab da liman wato sauran jana'iza ta matan su kuma su zama to suna can nesa da liman kusa da alqibla saboda hadisin da muka karanta na Nafi Maula ibn Umar radiyallahu anhuma wanda wato Abdurrazzaq da Imam An-Nasa'i ibn al-Jarud da Ad-Darqutni da Balhaqi da Baihaqi duk sun fitar da wannan hadisin sana hadisi na biyu shine hadisin Ammar Maula al-Harith ibn Nawfal shi ma mun karanta hadisi da yake dauke da ma'ana irin ta wannan gaba wanda Imam Abu Daud ya ruwaice shi sana al-Baihaqi da Imam An-Nasa'i dukkanin su sun ruwaito ziyada din da aka samu kuma isnadin sahihi ne a bisa shartin muslim to sannan mun karanta gabar ya halatta kuma kowane mamaci cikin gawawwakin a yi masa sallah shi kadai domin wannan shine asali shine kowa ya yi masa sallah sa shi kadai wani ya rasu a sallace shi wanci ta rasu a sallace ta wannan shine asali amma akwai sassauci da wato halacci idan ya zama adadin mamatan suna da yawa kowa a ce za a sallace shi kamar akwai mushakka to ana iya tsara su kamar yadda muka faɗa maza mata na can gaba maza na kusa da liman a jera su ko sun kai suna a yi musu sallah guda ɗaya da ta wadatar da su to kuma ana iya musu sallah kowa daban-daban wanda wannan shine asali kuma shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a shuhada wa Uhud kwai hadisi guda biyu akwai hadisin Abdullahi ibn Zubair wanda bayanin sa ya gabata sannan akwai hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wanda Imam Tabarani a cikin Mu'jam ya fitar da shi ta hanyar Muhammad ibn Ishaq to wannan duk kusan mun tattauna wannan mas'alar da abinda muka ji na hadisi da kuma fiqihun da ke cikin hadisan da abinda malamai suka faɗa na ainihin wato halascin yuwa mamaci wato mamata da yawa yi musu sallah bai daya ko kuma yi musu sallah daya bayan daya gaba ta 71 ya halatta yin sallar janaza a masallaci shi ma mun samu hadithin Aisha radiyallahu anha lamma tuwfiya Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun aika cewa da Allah a shigo musu da shi cikin masallaci suna so za su sallace shi kuma aka yi haka aka kawo shi aka ajiye shi kuma suka yi masa sallah ala hujarihin a dakunan su yusallina alaihi suna ta yi masa sallah wannan shi ma wato ukhrija har suka ce ma an fitar da shi ne min babil jana'iz ta babul jana'iz alladhi kana ila almaqa'id fa balagahunna anna an-nas abu ala dhalika har ma daga baya suka samu labarin ana dan yama didi da surutun cewa sun sallaci gawa a cikin masallaci to shine da Aisha ana cewa wannan bid'a ne abinda suka yi yin sallar gawa a masallaci to sai na Aisha radiyallahu anha da taji labarin haka sai ta ce mamakin yanda mutane suke da saurun mantuwa har sun kai suna aibatawa bisa ga abinda ba su da ilimi sun aibata mu wai dan an shigo mana da jana'iza cikin masallaci mun sallace ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallaci Sahal wato Suhail ibn Baydha ba da dan uwansa sai a cikin ƙwaryar masallaci wannan Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin da kuma ta hanyoyi da dama da kuma ka duba littafin Ahkamul Masajid da kuma Athamarul Mustadab gabata 73 da 2 sai dai abin da yafi falala game da yin sallar janaza shine ayi sallar janaza a wajen masallaci ba cikin masallaci ba a gurin da aka tanada musamman duk wanda ya mutu can ake daukar sa a kai shi dan a sallace shi kamar yanda wannan shine dace da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghalib kuma wannan shine abin da yafi yawa ala hadihi fiha game da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama fiha akanta shi ma akwai hadisi guda hadisi da muka karanta a wannan akwai hadisin Abdullahi dan Umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'u ila al-madin ila annabi sallallahu alaihi wasallam wasu yahuda sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum da wani mutum daga cikin su da wata mace dukkanin su sun yi zina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni aka jefe su kusa da inda ake sallatar gawawaki indal masjid a wajen masallaci akwai hadisi na biyu wanda hadisi ne na Jabir wanda Al-Hakim ya fitar da shi da waninsa sannan hadisin ya zo gabaki ɗayansa a mas'ala ta 17 a hadisi na 3 cikin Al-Faqara wato cikin gabas Zai a shafi na 16 akwai hadisi na 3 shine hadisin Muhammad bin Abdullah bin Jahash shi ma hadisi ne wanda Imam Muhammad da Al-Hakim sun fitar da shi kamar yadda bayani ya gabata akwai hadisi na 4 hadisin Abi Huraira radiyallahu an wanda Al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi da lafuzza da daban-daban da kuma ziyada da yawa wannan ruwaya wanda ambatanta ya gabata a dunkule a cikin siyaki guda daya tare da ƙare-ƙaren da aka samu a cikin wasu hadisan daban daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to waqad bayyantu zalika fil mas'ala yace nayi bayanin hakan a mas'ala ta 59 to zamu tashi kusan hadisi na 5 ne ko qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala al khamis qawluhu sallallahu alaihi wasallam man salla ala janazatin fil masjid falaysa lahu shay mun karanta wannan mun karanta hadisi na 5 to zamu tashi gaba ta 72 wala yajuzu salatu alaiha bainal quburi baya halatta yin sallar janaza tsakanin kaburbura ma'ana ba za a dauki gawa aje da ita makabarta tsakankanin kaburbura a aje a ce anan za a yi mata sallah ba li hadith Anas bin Malik sabida hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu wannan shine didda cewa alhamdulillah naga kaman yanzu amma da didda haka zaka ga wasu masallacin ana yin gurin sallah a ciki ko za ga ana yin sallah dan masallaci haka ko musalla za a kira shi dai za ga mutane suna yin sallah a cikin makabarta kuskure ba wai mutane su yi sallah ba su a karan kansu ko gawar da aka je dan ita ba a yi sallata ta a cikin makabarta tsakanin kaburbura li hadith Anas bin Malik sabida hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla alal janaiz bainal qubur kaji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sallaci janaiza tsakanin kaburbura ga kaburbura wasu a gabas wasu a yamma wasu kudu wasu arewa ko kuma wani bangaren akwai kabur a zuwa ajeta a tsakiya nan din ta kaburbura nan din nan dama da ita kaburbura hagu da ita kaburbura ita tana tsakiya a sallace ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka a cikin hadithin da akhrajahu ibn al-arabi fi mu'jamihi ibn al-arabi a cikin mu'jam din sa ya fitar da shi a ainihin wato mujalladi na 1 wato shafi na 235 haka imamu tabarani a cikin mu'jamul awsat a mujalladin sa na 1 shafi na ainihin wato mujalladi na 1 shafi na 80 kuma hadithi na 2 haka wa min tariqihi ad-diya al-maqdisi haka ad-diya al-maqdisi shi ma ta hanyar al-imam tabarani wato fil ahadith al-mukhtara a hadithi wato musnad na Anas wato shafi wato abuna mujalladi na 2 shafi na 79 wa qala al-bay wa qala al-haythami fi mujma' az-zawaid الحافظ الهيثمي أشكي مجمع الزوائد مجمع الزوائد المجلد سنأوك شافي نتلع تندشدا إكي تاو إسناده حسن وانا حديث إسناد سمي كوني تاو النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أسلا تما ما تشيس أكن كانن قبر برا قلت سينة تاو وله طريق أخرى شك الباني تاو ينا دوتا هنيا مادة بان أن أنس واند أنس يارو توتا عند الضياء كما رواية تاو عند الضياء المقدس شما كاوتا يتقوى الحديث بها wanda hadisin zai iya ƙara ƙarfi ta dalilin wannan riwaya warawa Abu Bakar ibn Abi Shayba haka Abu Bakar ibn Abi Shayba yayo riwaya fil musannaf a cikin musannaf din sa mujalladi na 2 shafi na 185 wa Abu Bakar ibn al-Athram kama fi fatul bari haka Abu Bakar ibn al-Athram kama yanda yazo cikin fatul bari al-Hafiz ibn Rajab wato al-Hanbali wato a cikin wato na Hafiz Ibn Hajar Al-Hanbali kaduba al-kawakib an Anas kana yukrau amma idan aka ce Abu Bakar Ibn al-Athram kama fi Fathul Bari lil Hafiz wato Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Rajab ko Ibn Hajar Al-Asqalani shine mai Fathul Bari wa huwa sharhu lahu ala sahih ala sahih al-Bukhari wannan sharhi ne da Al-Hafiz Ibn Hajar yayi wa shi wato yayi sahih al-bukhari sharhi tujadu minhu qita'atun makhduda dimna al-kawakib ad-durari wato zaka samu dan yanki a makhduda wanda a cikin rubutun wato a cikin wato bugu na rubutun hannu dimna al-kawakib ad-durari yana cikin kunshin littafin al-kawakib ad-durari ibn urwa fil maktabati al-qahira a maktaba ta qahira wa huwa bidah wato bidahatan ghayru fatih al-bari ibn hajar al-asqalani wannan gaskiya ya fito karara wato ba fatuhul bari na ibn hajar al-asqalani bane an gane ko yau shi ma ainihin wato abin nan wato Abu Bakar ibn al-Athram abin nan kai ibn Rajab al-Hanbali shi ma yayi wa Sahihul Bukhari kenan sharhi shi ma sunansa Fathul Bari shi yasa sai anan yake cewa wannan ya nuna karara ba Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani bane wannan na Al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali ne na fata an gane to a ciki yace kana yukrahu an yubna masjidun bainal qubur a cikin wannan hadisin yana nuna an hana gina masallaci tsakanin kaburbura akwai kaburbura ko bangaren dama ko bangaren hagu a gurin a share wani guri kawai a gina masallaci wannan an hana baya cikin koyarwar musulunci ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gina masallaci a makabarta wa rijaluhu thiqatur rijalus shaykhain kuma rijal din waɗanda suka ruwaito wannan magana rijal ne na Imam al-Bukhari da Muslim wa yashhadu lil hadith ma tawatara an an-nabi sallallahu alaihi wasallam sanan abinda yazo ba ta hanya ɗaya ba hanyoyi da dama wanda ta kai mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam tana ƙara zama shaida akan wannan hadithin minan nahyi nahani da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhil qubur masajida nar karqaburbura masallatai an gane ko kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin bukhari da muslim wato wanda lokacin da kafin ya bar duniya da kwana 5 ya inda yake cewa Allah ya tsine wa yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida da aka rikar kaburbura su zama masallaci ayi masallaci a makabarta inda mutane suke kwance dan ko girmama wani ko ainihin wato wanin haka to wannan ya saba wa koyarwar addinin musulunci makwantai daban masallatai daban a nesanta masallatai da makwantai wannan shine daidai wa kad zakartu ma warada fi zalika yace Sheikh Albani yace na ambaci abin hadisan da suka zo akan haka fi awwali kitabi a farkon littafi na tahdhiru sajid min ittikhadhi alqubur masajid Albani yana da wani littafi sunansa tahdhiru sajid tahdhiru sajid min ittikhadhi alqubur masajida ma'ana littafin da yake tsawatar da wanda zai yi sallah zai yi sujada ya riki kaburbura a matsayin masallatai wasa azkuru ba'daha fil mas'ala yace ba da dadewa ba zan ambaci wasu daga cikin hadisan a mas'ala ta 128 faqaratu tasya a gaba ta 9 wayaqiful imam gaba ta 73 wayaqiful imam wara'a ra'sir rajul to idan an ajiye gawa a daidai ina liman zai tsaya su ma mu ba su da matsala dama suna bayan liman shi liman a daidai ina center ina zai tsaya an ajiye gawa to sai malai yake cewa shi namiji wato liman zai tsaya a daidai kan namiji idan mamacin namiji ne to daidai santa kansa zaka tsaya wa wasadal mar'ati da kuma tsakiyar mace in mace ce ita kuma daidai tsakiyar ta zaka je ka tsaya wa fihi hadithani akwai hadisi guda biyu akan haka al-awwal hadithi na farko an abi ghalib bin al-khayyat qala yace shahidtu anas ibn malik yace na halarci wajen Anas dan Malik salla ala janazatin jinazati rajulin yana yiwa wato gawar wani mutum salla fa kama inda ra'si sai naga Anas dan Malik ya tsaya daidai kan wannan mutum wa fi riwayatin a wata ruwaya ra'si sarir daidai kan makara din kaga daidai kan mutumin kenan domin daidai kan makara ai nan ne inda kan mutum yake falamma rafa'a da aka dau ya dau wato yayin da rafa'a otiye bi janazar timra'atin lokacin da ya dago ko aka dauke wacce janazar an gama da ita kenan aka dauke ta otiye bi janazar timra'atin sai aka sake kawo gawar wata mace ita ma ta rasu min quraishin daga quraishawa aw min al ansar ko daga cikin mutanen madina faqila lahu sai aka ce da Anas dan Malik ya aba hamza al kunya ce ta Anas dan Malik ya kai baban hamza hadhihi janazatu fulana tibni fulan wannan gawar wance ce yar wani ita ma Allah ya mata cika fa salli alaiha kai mata sallah fa salla alaiha wato sai mata sallah fa qama wasadaha sai tsaya a daidai tsakiyarta wa fi riwayatin inda ajazaha a wata ruwaya daidai kugunta wa alaiha na'shun akhdar wa alaiha na'shun akhdar amma tana dauke da wata koriyar makara wato an dora ta akan wata makara wadda take akhdar koriya an gane ko ko kuma kace mayafin da ake lullube makara shi kuma mayafin kore ne wa final ala ibn ziyad bin al-adawi to a daidai lokacin da ake aka zo yin sallar a cikin mu akwai ala ibn yazid ibn ziyad ka al-adawi wanda kunyatuhu abu nasr ana masa al-kunya da abu nasr wa huwa min thiqati at-tabi'in ala ibn ziyad bin al-adawi yana daga cikin amintattun tabi'ai wa kana min ubad ahli al-basra kuma yana daga cikin malaman basra masu ibada wa qurra'ihim kuma yana daga cikin makarantan al-qur'ani a kasar basra mata sanata 74 wato al-ala ibn ziyad bin al-adawi ya rasu ne a shekara ta 90 wato 94 bayan hijira falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajul wal mar'a to a daidai lokacin da yaga ya tsaya ko yayin da yaga ya saba wajen tsayuwar sa ga gawan namiji da gawan mace domin an kawo namiji yaga ya tsaya daidai santa kansa an kawo mace yaga ta ya tsaya daidai tsakiyarta to yayin da yaga wannan bambanci kala sai ce ya aba hamza sai tambaya ce ya kai abu hamza haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma haifu kumta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa kamar yanda ka tsaya in namiji ne daidai kansa in mace ce a tsakiyarta wa min almar'ati aythu qumta in mace ce kuma manzo Allah yana tsayawa daidai kai ma inda ka tsaya qala na'am yace kwarai kuwa ana zaman ne yace kwarai kuwa qala faltafata ilayna al'ala fa qala ihfazu yace sai ala ibn ziyad bin al-adawi ya wayo ya kalle mu yace to ku kiyaye ku kiyaye in an tashi sallah namiji daidai kansa mace kuma tsakiya akharajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan mujalladi na biyu shafi na 66 zuwa 67 imam at-tirmidhi mujalladi na biyu shafi na 146 wa hasanahu wa ibn majah wa at-tahawi imam at-tahawi mujallad wato imam at-tahawi shi ma a mujalladin sa na 1 wato shafi na 283 imam al-bayhaqi imam al-bayhaqi shi ma mujalladi na 4 shafi na 32 wa at-tayalisi haka imam at-tayalisi a rakam hadisi mai lamba ta 2249 wa Ahmad Imam Ahmad a mujalladin sa na 3 shafi na 118 da kuma 204 wasiyaqu lahu wannan lafazin ma nasa ne akharajuhu kulluhum dukkanin su sun fitar da shi min dariqi Hammam bin Yahya ta hanyar Hammam ibn Yahya wato an Abi Ghalib daga Abi Ghalib an Abi Daud daga Abi Daud fa akharajahu min dariqi Abdul Warith sai kuma ya sake fitar da shi ta wata hanya ta Abdul Waris wa huwa ibn Sa'id wa huwa ibn Sa'd wa huwa ibn Sa'id shine Abdul Waris ibn Sa'id anhu wa kaza akharajahu at-Tahawi haka Imam at-Tahawi ya fitar da shi fi riwayatin lahu muktasara wato a wata riwaya ta sa amma takaitacciya ce gajeruwa ce wa isnaduhu min at-tariqaini sayyuna isnadin hadisin ta hanyoyin guda biyu gaba ɗaya duk ingantattu ne ya inganta wa rijaluhu rijalu sahihain rijal din kuma rijalin bukhari ne da muslim ghayra abi ghalib in kacir abu ghalib wa huwa thiqa shi ma dai amintacce ne kama fi fit taqrib kaman yanda yazo cikin at-taqrib ta'zib lil hafiz ibn hajar na al hafiz ibn hajar al-asqalani fala ajabu minhu kayfa dhakara fi sharh al hadith al ati an samura abin mamaki shine ya akai ya ambata asharhin wannan hadisin wanda zai zo an samura ta bini wato an samura daga samura min al-fatih fal ajabu minhu abun mamaki kaifa zakara fi sharh al-hadith al-ati tayaya ya ambaci sharhin wannan hadisin mai zuwa an samura daga samura ta bini jundub min al-fatih a fatul bari a mujalladin sa na 3 shafi na 157 anna al-bukhari ashara ila tad'if hadha al-hadith sabida imam al-bukhari ayi ishara zuwa ga raunana wannan hadisi yace hadisi ne rarauna summa sakata ala zalika sannan ya ja baki shiru akan haka walam yata'aqqabu bi shay'in bai yi ta'aqqubi bai bayan wannan magana ko wannan hadisi ba da wani abu war riwayatu thaniya li tayalisi wal bayhaqi min tariqin ukhra sai kuma amin tariqi ahmad sai kuma riwaya ta biyu ta imam tayalisi da imam al-bayhaqi ta hanyar Ahmad wa riwayatu thaniya li Abi Daud wato riwaya ta wato ta athalisa ta uku li Abi Daud riwaya ce ta Abi Daud wa hiya inda al-madhkurina kuma riwaya ce ta wadancan da aka ambace su bi nahwi hada makamancinta duna lafazin akhdara in ka cire lafazin wato akhdar koriyar da aka ce an zo da wato wa alaiha na'ashun akhdara kalmar wa alaiha na'ashun akhdara shine kawai ya bambanta a koma kasa kultu ne sai nace wali wa inda Abi Daud ziyaratun ukhra har wa yau Imam Abu Daud yana da wata ziyara daban labudda min zikiri ha lalle ya kamata babu makawa mu ambace ta anan wa bayani hali hada bayanin halin wannan riwaya ta Imam Abu Daud wa hiya ita ce qala Abu Ghalib yace Abu Ghalib yace fa sa'altu an siyagi wato an sani anasin na tambaya game da abinda Anas ya aikata fi qiyamihi a tsayuwarsa alal mar'ati wato wajen yi wa mace sallah inda ajizati ha a daidai wato kugunta fa haddathuni annahu sai suka gaya min cewa wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam innama kana ya kasance wato innama kana li'annahu lam takun an-nu'ushu wai fa haddathuni annahu innama kana abinda yasa hakan ya kasance ya tsaya a daidai tsakiyar ta daidai kugu wai saboda a lokacin lam takun an-nu'ushu babu makara fa kana yaqumu al-imamu hiyala ajizati ha shi sa liman in ya tashi zai yi wa mace sallah sai ya tsaya daidai kusa da kugun ta yasturu ha min al-qaumi wai saboda ya sitirce ta daga mutane kan mutane su dinga gano ta an gane ko
na'am
fa hadha ta'lil wannan dalilin martudun ba karbabbe bane min wujuhin tafaskoki da dama al awwal fuska ta farko annahu sadirun min majhulin na farko wannan magana tazo daga wajen wanda ba san shi ba wa ma kana kadhalika fala qimata lahu da ka duk maganar da ba a san wanda ya fade ta ba ko wanda ya fade ta majhuli ne wannan kaga ba ta da wata kima athani nabiyu annahu khilafa ma fa'alahu rawil hadith nafsuhu sanan wannan hadisin muka kalle shi ya ci karo ya kuma saba abinda shi rawin hadisin can da muka karanta ya ainihin wato wato shi karan kansa ya annahu khilafa ma fa'alahu rawil hadith kuma hadisin ya saba abinda shi rawin hadisin ya aikata shi karan kansa wa huwa Anas radiyallahu an shine Anas radiyallahu anhu fa innahu waqafa domin Anas da ya tashi yi wa gawa sallah ai mun karanta ya tsaya wasa daha a tsakiyarta ma a kauni hafin na ashi duk da cewa gawar a cikin makara take kenan an ce saboda ba makara a wancan lokacin shi yasa ake cewa liman ya tsaya a tsakiya dan ya kare ainihin wato ya sitirce ta daga waɗanda suke baya to ai Anas dan Malik shi rawin hadisin yayi wa mace sallah kuma ya tsaya a daidai tsakiyarta kuma a cikin makara wadalla zalika wannan sai yayi nuni ala budilani zalika ta'lil akan baci da kuma rushewar wancan dalilin cewa wai ana tsayawa ne a tsakiyar mace dan a sitirce ta wannan kauli ne batil wa yu'ayyiduhu al-wajhu al-ati sannan wannan fuskar ta uku mai zuwa zata sake kara wannan magana karfi wa huwa shine al-thalis annahu khilafa ma fahimahu al-hadirun li salati Anas wannan kuma ya saba wa abinda waɗanda suka halarci sallar Anas ga wannan mata suka fahimta wa minhum daga cikin waɗanda aka yi sallar suna nan ai akwai babban malami al-Ala ibn Ziyad al-Adawi wanda an ce yana cikin masu ibada a kasar Basara yana cikin hafizan alqur'anin kasar Basara har wa yau yana gurin abin ya faru fa inna ma lamma stafhama min Anas an hadhihi sunna iltafata ila ashabihi shi yasa al-Ala ibn Ziyad al-Adawi yayin da ya fahimci Anas game da wannan sunna ta tsayawa a tsakiyar mace in ita mace za a yi wa sallah yayin da ya fahimci haka iltafata ila ashabi ai shi al-Ala ibn Ziyad al-Adawi ai ya waiwaya in kun tuna a ruwayar ya waiwaya ya kalle almajiransa wa qala lahum yace da su ihfazu ku kula ku kiyaye falau kana mu'allalatan bitilka al-illa inda akwai wancan dalilin allati ta'udu ala sunnati bil-ibtal inda akwai wancan dalilin wanda dalilin yana komawa zuwa ga bata wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam lamahtamma al-ala'u biha hadha al-ihtimam al-baligh to da ai ala ibn ziyad al-adawi da bai bawa wannan sunna kulawa ba irin wannan kulawa ta matuka har bayan an yi din ya wayoyo da aka tambaya yace haka abun yake sai yace to ku kiyaye na fata an gane wa amara ashabahu bi hifziha hamma ya umarci almajiransa da su kiyaye wa hadha zahirun walhamdulillah walidhalika lam yaltafit jumhurul ulama wannan ne yasa mafi yawan malamai basu tsaya suna waiwayawa ba ila hadha tawili zuwa ga wannan tawili da yawa malamai basu sauraro wannan tawilin ba cewa wai abin da yasa liman aka ce tsaya a tsakiyar mace saboda ya sitirce ta daga wanda suke bayanta saboda a wancan lokacin babu makara to yanzu da makarar wannan sai tabbatar da makara ba makara sunnar yi wa mace sallah shi ne a tsaya a tsakiyarta na fata an gane da aka jumhur shi sa ba su saurari wannan tawilin ba fa zahabu sai suka tafi kawai ila ma dalla alaihi alhadisu izuwa ga abinda hadisin ya nuna min alwuqufi inda ra'sir rajul na tsayawa daidai kan namiji in shi za a yi wa sallah wa wasadil mar'ati da yi wa mace sallah tsayawa a tsakiyarta in mace za a yi wa sallah wa minhumul imamu shafi'i daga cikin waɗanda suka ce a tafi akan wannan hadisin akwai imamu shafi'i wa ahmad wa ishaq kama fil majmu' kamar yanda yazo cikin al majmu' mujalladi na 5 shafi'i na 225 قال الشوكاني الامام الشوكاني مجلد سنبي الشافي نعم سند بكوي وهو الحق يتي wannan magana gaskiya ce qultu sai nace waqtarahu ba'd al-hanafiyya sai nace to ai banda haka ma har wasu daga cikin malaman hanafiya wannan shine ra'ayinsu bal huwa qaulun li abi hanifa nafsi bal ma wannan shine qaulin imam abu hanifa shi karan kansa kama fil hidayah kama yanda yazo cikin littafin al hidayah mujalladi na 1 shafi na 462 wa abi yusufa da al majrinsa abu yusufa aidan kama fi sharhil ma'an kama yanda yazo cikin sharhul ma'an al athar a mujalladi na 1 shafi na 284 lil imam al tahawi na imam al tahawi warajjahu ala qaulihima al akhar وهو يقوم من الرجل والمرأة بهزاء الصدر ورجعه كما wannan ita ce magana da yarin jayar ala qaulihima akan wata magana ta su akhar daban akwai wani kaulin banda cewa wai mace za a tsaya tsakiyarta to akwai kuma kaulin su kuma na daban wahuwa shine yaqumu minar rajulu wal mar'ati bihiza'is sadr wai da namiji da mace illi man zai tsaya zai sallace su to zai tsaya ne kusa da kirjin su وهو قول الامام وهو قول الامام محمد ايضا وان قولي ne al-imam muhammad wa alayhi al-hanafiya akan sa hanafiya suka tafi wa hatajjalahum min al-hidaya wa hatajjalahum yakuma yamusu hujja a cikin littafin al-hidaya bi qauli da fadin sa li annahu mawdhi'ul qalb wai saboda anan zuciya take a kirji zuciya take dan haka in an tashi ko namiji ko mace a daidai kirji za a tsaya wa fihi nurul iman wai anan hasken imani yake fa yakunu alqiyamu indahu isharatun ila shafa'ati alimani sai zama kaman tsayawa daidai kirjin mamaci a sallace shi kaman nuni ne zuwa ga neman ceto ko bada ceto saboda imaninsa shi yasa kaman abinda liman yake hararowa kenan ya tsaya daidai kirjin liman cewa nan ne inda imani yake to saboda haka kamar sanadiyar imanin wannan bawan Allah muna neman ceton sa kamar haka liman yake fada ko yake sakawa a zuciyarsa cewa wai banda wancan kaulin na cewa mace ana tsayawa a tsakiyarta ne saboda wancan dalilin wanda yake mai rauni to sun sake kawo wani kaulin cewa da mace da namiji duk a daidai kirjin su za a tsaya kuma suka kawo wannan dalilin la annahu mawdhi'ul qalbi wa fihi nurul iman fa yakunu alqiyamu indahu isharatun ila shafa'ati alimani thumma dhakara qaul abi hanifa alawwal wa wanha wato wa annahu ihtajja bi qawli anas huwa sunnah thumma dhakara qawla abi hanifa al-awwal sannan sai ambaci maganar imam abu hanifa din nan ta farko wa innahu ihtajja bi qawli anas domin shi ma yayi hujja da maganar anas huwa sunnah cewa tsayawa a tsakiyar abin nan ita ce sunnah فأجاب عنه صاحب الهداية بقوله قلنا تاويله إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينهما بينها وبينهم يكي تشوى أي أمباد أمسى أمبا فأجاب عنه صاحب الهداية ما أبو تشل تفن الهداية أي أباد أمسى بقوله دفت إنسى قلنا دمكة تاويله فسر أبن ديسا كو تاويل ديسا أكت أي أسكي أمشي ويسبيد أكاري تدقى أستر تدقى متاني سبيد إن جنازتها لم تكن منعوشة sannan suka ce ai saboda ita gawarta ba a cikin makara aka sa ta ba babu makara fahala bainaha wa bainahum da aka liman sai kare yayi banga banga tsakanin ita gawar da sauran mutane qultu sai nace kada aramta mimma sabaka budulana hadal qauli yace cikin abin da ka sani wanda ya gabata ka mun riga mun gabatar da cewa wannan qauli batacce ne ba qauli bane mai kyau thumma law sullima lahum yace kai da za a sallama musu ma akan haka fa ma hiya hujjatuhum to mecece hujja su fi mukhalafatihimul haditha mecece hujja su ta saba wa hadithin fi shadrihil awwal a gabasa ta farko wa huwa alwuqufu hidha rajul ra'sir rajul wanda shine tsayawa a kusa da kan namiji faqalu suka ce hamma bal yaqifu hidha'ahu وليت شئري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة يكي توا منيني هجسو وجن سابا وحديثا أسطر ستفركو قبا ستفركو وهو الهقوف شيني سيا واهزاء رجل كاقا ايضا سوسن سابا وانا حديثا ما شيوان چلن وان دي مغانا ما چه أسيا نموجا أسيا كانسا ما چكوما أنسيا أكيتا saboda akari ta daga kaza duk da cewa magana ba ta da inganci to sai yace ai sun saba ai kaga wannan kaulin nasu na biyu cewa da mace da namiji duk za a tsaya daidai ina kirjin su to akan wannan yake magana sai yace to ai kuma har wa yau wannan fa ma hiya hujjatuhum mecece hujjar su fi mukhalafatihim alhaditha da tasa suka saba wa hadithi fi shadrihi alawwal a gabansa ta farko wa huwa alwuqufu hiza rajulin ra'sir rajuli wanda ita ce take magana akan tsayawa a daidai kan namiji fa qalu sai suka ce hamma yayi nufin bal yaqifu hiza'ahu wai yayi nufin da ya tsaya a can bal a sai kuma yazo ya tsaya hiza'ahu a kusa da kan yayi nufin da ya tsaya a can shine fa qalu hamma da ya himmantu ya kudurci niya bal sai kuma bai yi ba yaqifu hiza'ahu sai yazo ya tsaya a kusa da shi yace walaita shi'ri man ladhi yahmiluhum 'ala al-jahri bi mukhalafati as-sunnah yace kaisho wai me yasa su ne suka fito baro baro a bayyane wajen saba wa sunna bi mithli hadhihi ta'lilatil batila da irin waɗannan dalilai waɗanda suke lalatattu wa qaulihim da fadin su innahu mawdhi'ul qalbi wai hadda cewa kirji nan ne wajen zuciya ina fata an gane wa immatuhum qalu biha fi qaulil lahum shuwagabannin su malaman su sun fada haka a wani qauli nasu afala akhazu bihi kama fa'ala tahawiyyu me ya nasiruko da wancan maganar malaman nasu kamar yadda Dahawi rahimahullahu ta'ala ya aikata fayakunu asabu sunnata wa akadu bi qawli al-a'immati fi anin wahidin tunda ba sa san su saba malaman su to me ya nasi aiki da abinda malaman su suka fada ala bashi a lokaci guda sai zama sun dace da sunna kuma sun yi riko da qaulin malaman su a lokaci guda wa ma hadhihi al-mukhalafati as-sarihati li hadhihi sunna duk da cewa sun fito baro baro karara wajen saba wannan sunna wa gairi hada waninta mimma ya'ti at-tanbihu alaihi daga cikin irin abubuwan da jan hankali zai zo akan su yansibuna man yattahimuna sai kuma aka waye gari suna jinginawa wanda duk yattahimuhum wanda duk yake tuhumar su bi annahum yuqaddimuna ar-ra'ya ala sunnati cewa su suna gabatar da ra'ayi akan sunna ila ta'assubi alaihim sai su ce kawai wannan karan tsana ne da kiyayya ya dora musu kuma gashi haka ne na fata an gane athani an samurata bin jundub qal sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi salla a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi ka'abin matat wa hiya nufasa manzo Allah yayi wa ummu ka'abin salla ta mutu lokacin wato wajen haihuwa fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaiha wasdaha wasdaha kaga anan sai aka ce ummu ka'abin ta zo haihuwa sai ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yi mata salla sai ya sallace ta ya tsaya wasdaha a tsakiyarta akhrajahu abdur razzaq والبخاري ومسلم عبد الرزاق يا فتر ده wannan mujalladin sa na uku shafi na 468 Imam al-Bukhari mujalladi na uku shafi na 156 zuwa 157 Imam Muslim hadisi na wato shafi na 60 a mujalladi na uku wasiyaqu lahu wannan lafazin na Imam Muslim ne wa Abu Dawud Imam Abu Dawud da ma ya fitar da wannan hadisin mujalladi na 2 shafi na 67 Imam An-Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 280 Imam At-Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 147 wasahu ya kuma inganta shi Ibn Majah mujalladin sa na 1 shafi na 455 wa Ibn al-Jarud a hadisi na 267 At-Tahawi mujalladi na 1 shafi na 283 Al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 34 At-Tayalisi hadithi na 192 Imam Muhammad mujalladi na 5 shafi ko hadithi na shafi na 1914 wal hadith wadihu dilala kaga wannan hadisin dalili ne karara ala anna sunnata dake nuna cewa sunna an yaqifal imamu hiza a wasil mar'a in zai yi wa mace salla ya tsaya a gefe wato wajen tsakiyar mace wa huwa bi ma'ana hadith Anas kaga wannan yayi daidai da hadisin Anas inda ajizati ha wanda yace yayi mata salla daidai kugunta bal hadha mimma yaziduhu wuduhan bal ma wannan yana daga cikin abinda zai ƙara fito wa hadisi zai ƙara fito da hadisin sarari fa innahu asrahu fi dilala ala almurad domin wannan hadisin yafi bayyanar da dalilin da ake nufi anan min hadith samura sama da hadisin samura an gane ko domin kaga hadisin samura yace wato faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lissalati alaiha wasdaha to kaga wasdahan ai kaga akwai ihtimali amma nan sai ce inda ajizatiha kaga tsakiyar kuma zaka ce daidai kugu ko kwankwaso kaga wannan sai yafi wancan ma fitowa wa yukabbiru alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbiratin ya halatta yi wa gawa kabbara hudu ko biyar har zuwa tara a gane ko yawa to wannan matsalar zamu tattauna ta sosai mun ji cewa ashe ana iya wa gawa fiye da kabbara hudu sai dai kawai in liman zai yi fiye da kabbara hudun yace to kabbara biyar zan yi ko kabbara shida zan yi ko kabbara bakwai zan yi ko kabbara kaza dan kada ya ƙara kabbara ya taya masa tasbihi kullu zalika thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam har kabbara taran nan fa sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyuha fa'ala ajza'ahu kuma duk wanda liman yayi a cikin waɗannan yayi dan kar ai ta maganganu ai ta surutu ko in yayi hudu yayi biyar har zuwa tara wal aula kai abinda ma yafi at-tanwi'u nau'antawa wani lokaci in aka zo sallar gawa ai hudu wani lokaci in aka zo ai biyar wani lokaci in an zo ai shida wani lokaci in an zo ai bakwai wani lokaci in an zo har tara a dinga nau'antawa wani lokaci ai wannan wani lokaci ai wannan fa yaf'alu hadha taratan wata rana wani lokaci sai ai wannan wa hadha taratan wani lokaci kuma wannan kama huwa sha'anu fi amsalihi kaman yanda haka sha'anin yake cikin al'amura ire-iren wannan mithlu ad'iyati listifta kamar addu'o'in bude sallah kaga nau'i kala-kala ne to kaga su ba za ka dauki guda ɗaya ita kadai kai cinta ba sai ka dinga nau'anta wata ran kai wannan wata ran kai wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ake kira da ikhtilafut tanawwu wasiyyatut tashahhudi haka sigogin tahiyya kaga akwai tahiyyar ibnu mas'ud akwai tahiyyar abdullahi dan abbas akwai tahiyyar abin nan sayyidina umar akwai duk suna nan albaniya kawo su cikin sifatu salatin nabi to kaga karka kama at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi ita kake tayi ka dinga canzawa wata ran kai wannan wata ran kai wannan wassalawatul ibrahimiyya haka salatin ibrahimiyya shi ma yazo da siga daban-daban wa nahwiha da makamantan irin waɗannan duk so ake ka dinga caccanzawa wa in kana labudda min iltizami nau'in wahidin idan kuma ya zama lalle sai Allah zumci wani nau'i guda ɗaya na kabarbarin janaza min ha daga cikin waɗannan nau'o'in fa huwa al-arba'u to sai Allah zumci guda hudun in ya zama lalle sai Allah zumci ɗaya cikin wannan nau'o'in kabarbari da ake wa gawa to sai a dauki sai a lazamci guda hudun li'annal ahadith fiha aktharu saboda hadisan da suka yi maganar kabbara hudun su suka fi yawa wa ilayka bayanu zalika ga bayanin hakan zan yi maka amma al-arba'u amma game da kabbara hudu fahiya fafiha ahadithun akwai hadisai da suka tabbatar da kabbara hudun an jama'atin minas sahaba daga jama'a da dama cikin sahabbai al-awwal na farko an Abi Huraira radiyallahu an wa qad madha hadithu wannan hadisin Abi Huraira ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 59 as-sabi akam gaba ta mas'ala ta 7 fis salati ala an-najashi game da sallah ga najashi ko akan najashi wa annahu sallallahu alaihi wasallama kabbara alaihi arba'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa najashi kabbara nawa hudu ka duba safha ta 89 za ga wannan bayanin athani hadisi na biyu an ibn abbas radiyallahu anhuma wa qad madha shi ma wannan hadisin ya gabata fil mas'alati al-musharu ilayhi mushari ilayha a mas'alar da akai isharar zuwa gare ta fi hadisin salati ala ar-rajuli kan hadisin wato game da hadisin sallar wato hadisin salla ga mutumin nan alladhi dufina laylan wanda aka binne shi cikin dare mun karanta shi ma can ko bis hadis a gaba ta 6 al-hadith a hadisi na 1 safha ta 87 al-thalith an yazid bin thabit hadithin yazid bin thabit fi salatihi sallallahu alaihi wasallam gaba da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala maulatin libani fulan ga wata bararriyar baiwa ta wani wato wani gida fi kabari ha wanda manzo Allah yaje yi sallah a kabarin ta wa huwa fil makanil mushari ilai ba wato ba'da hadisi ibn Abbas bi hadith wato wa huwa fil makan shi ma wannan hadisi yana gurin da al mushari ilaihi aka ishara zuwa gare shi ba'da hadisi ibn abbas bi hadithin bayan hadisin abdullahi dan abbas na biyu dinnan da muka karanta da hadisi guda daya arrabi'u na hudu an ba'da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fi salatihi sallallahu alaihi wasallam game da sallan manzon allah sallallahu alaihi wasallam alal mar'atil miskina game da yawa matan nan miskiniya sallah fi qabariha a qabarinta wa hadithuha mazkurun ita ma hadisinta an ambace shi aqiba hadisi yazid bayan hadisin yazid bin thabit al-mushari ilayhi alifan wanda aka ishara zuwa gare shi dazu al-khamis riwaya ta biyar ko hadisi na biyar an abi umama daga abi umama wannan laysa huwa aba umamat al-bahili ba abu umamat al-bahili as-sahabiyyi al-mashhur wancin sahabin mashhuri ba shi bane bal hadha akhiru بل هذا آخر wannan wani ne ma'rufun bi kunyatihi shi kuma an fi sanin sa da alkunyarsa yawanci an fi sanin sa da Abu Umama aidan amma wasmuhu As'ad shi kuma an ce sunansa As'ad wa qila Sa'ad ibn Hunayf al-Ansari an gane ko ibn Hanif al-Ansari ma'adudun fi sahaba shi ma ana lissafa shi cikin sahabbai lahu ru'ya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam walam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bai ji hadisi daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam fal hadithu min marasil sahaba da aka hadisin sa yana daga cikin marasil shi ma daga sahabbai ya jiyo wa hiya hujjatun duk da cewa hujja ne shi hadithin abi umama radiyallahu anhu kale yana cewa as sunnatu fi salati alal janaza sunna wajen yiwa gawa sallah an yaqra fi takbiratul ula bi ummil qur'an shine mai yin sallar kabbara farko ya karanta fatiha mukhafatatan amma boye thumma yukabbiru salatan sannan sai kabar bari guda uku bayan waccan nawa kenan wat taslimu indal akhirah sai kuma ya sallama a ta karshen ta hudu kenan kaga duk waɗannan hadisan guda biyar suna fa'idantar da yin kabbara nawa hudu akhrajahu an-nasa'i Imam An-Nasa'i ya fitar da wannan a mujalladin da ɗaya shafi na 281 wa Anhu Ibn Hazm daga wajensa Ibn Hazm ya ruwaito a mujalladin sa na biyar cikin Muhalla a shafi na 129 bi isnadin sahihin kama qala al-Hafiz fil Fath kama yanda al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Futuhul Bari ya faɗa wa sabaqahu an-Nawawi Imam An-Nawawi ma ya gabace shi fil Majmu' a cikin Majmu' mujalladin na biyar shafi na 33 wa zada ya kuma ƙara ala shartu shaykhain yace akhrajahu An-Nasa'i ala shartu shaykhai ko kuma Imam An-Nawawi da ya fitar da shi yake cewa wa zada ala shartu shaykhai wa akhrajahu Ath-Thahawi Imam Ath-Thahawi ma ya fitar da shi a mujalladi na 1 shafi na 288 binahwihi da makamancin sa wa zada fi akhiril hadith a ƙarshen hadisin ya dan yi wata ziyada yayi ƙari qala Az-Zuhri Imam Az-Zuhri yake cewa fa dhakartu alladhi akhbarani Abu Umama sai na ambaci abinda Abu Umama ya bani labari min zalika nayin kabbara hudu sunna ne kabbara hudu a sallar janaza sai na ambaci wannan magana li Muhammad ibn Suwaid al-Fihri ga Muhammad ibn Suwaid al-Fihri fa qala sai ce wa ana sami'tu Dhahhak ibn Qais yuhaddithu ni kaina naji Dhahhak ibn Qais yana bada labari an Habib ibn Maslama daga Habib ibn Maslama wanda shine Habib bin Maslama bin Malik al-Fihri al-Makki wa yusamma Habib ar-Rum ana kiransa da Habib ar-Rum li kathrati dukhulihi alaihim mujahidan sabida yawan shiga da ya dinga yi kasar Rum da niyyar jihadi mukhtalifun an samu sabani fi suhbatihi shin sahabi ne ko ba sahabi bane qala al-Hafiz al-Hafiz yace warrajihu bayan sabanin da aka yi zance mafi rinjaye thubutuha sahabbantakarsa ta tabbata lakinnahu kana sagiran sai dai shi karami ne yana cikin sigaru sahaba an gane ko yana cikin kananan sahabbai fi salati alal janazati game da sallar janaza mithla alladhi haddathaka abu umama kamar irin wannan labarin da abu umama ya zantar da kai wa isnaduha sayyihun aidan wannan magana ita ma isnadin ta ya inganta wa hiya inda an-nasa'i walakin lam yujawiz biha dhahhak ibn qais sai dai a ruwayan nasa'i bai wuce dhahhak ibn qais da ita ba ita kuma a wannan kaga dhahhak ibn qais yuhaddithu an habib ibn maslama
وكذلك رواه الشافعي هكا امام الشافعي يرويته بزياده في متنه اما ده زياده a cikin matanin kama ya ati fil mas'ala kamar yanda zai zo a mas'ala ta 79 a shafi na 121 da kuma shafi na 122 as-sadis sai kuma na 6 na 6 hadithin ne dai ko as-sadis an abdullah ibn abi awfa qala hadithi na 6 dai akan mas'alar kabbara hudu shine hadithin abdullah ibn abi awfa qala yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an kaga yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara hudu akhrajahu al-bayhaqi muhammad bayhaqi ya ruwaito wannan a mujalladin sa na hudu shafi na 35 bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake sahihi fi athna'i hadithin a tsakiyar hadithin ya ci bi tamamihi zai zo da cikon sa fil mas'ala a mas'ala ta 82 to wannan dukkan hadisai ne da suke fa'idantar da yin sallah jana'iza da kabbara nawa hudu to zamu tashi daidai gabar kabar bari guda biyar insha Allah to shi ma wannan mun samu daidai gabar tsayawa insha Allah shi ma mun rufe karatun ahkamul jana'iz sai bayan sallah in Allah ta'ala ya kai mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah